اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا 20 بيو غوتان محرم وطانا فرقو أجير متن مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. A karatun mu da ya gabata mun zo karshen babul hasi 'ala al-khushu' fi salah. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa babul masajid, babi wanda zai bayani akan masallatayya, wato sune wajajen da ake keɓance domin gudanar da sallah. Kenan masallatayya suna da hukumce-hukumce, kuma abin da ya sa mallam ya zabi ya kawo babi na masallatayya domin can karatuttukan da suka gabata ya gayi hukumce-hukumce ne waɗanda suke da alaka da sallah. To kenan, bayan kammala bayanin hukumce-hukumcen da suke da alaka da sallah, akwai buƙatar a san hukuncin shi wajen da ake yin sallah. To su ne masallatayya, suna da hukumce-hukumce wanda ya wajaba akan musulmi ya yi ƙoƙari na sanin hukumce-hukumcen nan na masallatayya domin ya kiyaye na kiyayewa ya yi wanda ya dace a yi a ciki. Daga cikin matsayin masallaci a musulunci, Allah ta'ala wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina masallaci ko min kankanta shi, to Allah zai gina mai gida a aljanna. Dalilin shi sannan haka ana son a raya masallaci, a raya shi, a raya shi wajen gina shi, a raya shi kuma wajen ibada a cikin shi. Sannan haka ana son a tsarkake masallaci, a tsabtace shi. Allah ta'ala ya yabi masallatayya da waɗanda suke raya masallatayya a cikin suratul Nur, da Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi matalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Bayan ya gama faɗin haske, to gaba sai ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa, kamar ya faɗi haske ne sai ya faɗi kuma magangara hasken da maɓullan shi shine ainihin masallatayya. Adina Allahu an turfa, Allah ta'ala ya yi izini a ɗaukaka su. Sannan wannan izinin, ma'ana Allah ya yi umarni a ɗaukaka sha'anin masallatayya, ɗaukakawa wato ta zahiri da ɗaukakawa ta ma'ana, shine a girma a ɗaukaka su wajen ginin su, a bambance su da sauran gine-gine wanda da mutum ya gani ya san nan masallaci ne. Sannan kuma a ɗaukaka shi ta hanyar girmama shi da mutunta shi. To masallatayya suna da hukumce-hukumce. A ƙarƙashin wannan babin za a kawo hadisai wanda suke bayani akan wasu daga cikin hukumce-hukumcen na masallatayya. An Aisha radiyallahu anha qalat amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi bina'il masajid fi dur. Daga Aisha, yaddan Allah ta tabbata a gare ta, tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yayi umarni da gina masallatayya a cikin gidaje, wa antu nadhafa wa tutayyaba, kuma a tsabtace su, a wato wa tutayyaba, a sanya musu turare. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Ahmad da Abu Dawud da ya rawaito shi, wa Tirmidhi da Tirmidhi wa sahaha irsalahu, amma Tirmidhi ya inganta cewa wannan hadisi hadisi ne mursal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da gina masallatayya fi dur, a cikin gidaje. Daga cikin fasarar da aka kalma ad-dur, an fasara cewa gidaje. Kenan akan wannan fasarar, ma'ana manzon Allah ya yi umarni a gina masallatayya cikin gidaje, ma'ana a dauki a keɓance wurin da zai zama wurin sallah. Kenan kamar wurin da mutum zai dora sallar nafila a cikin gida, ya keɓance shi. Keɓance wurin da zaka dora sallah a cikin gida yana da muhimmanci, domin keɓance shi zai taimaka wajen ka kula da shi, ka girmama shi, ka mutunta shi. Ba za a wulakanta wannan wajen ba, kenan za ka ba shi girmama sama ga sauran wajaje, saboda nan ne wajen yin sallanka. To su malamai sun ce shi ne ma'anar hadisi. Kenan an yi umarni a gina masallatayya cikin gidaje, suka ce ma'anar shi shi ne wato mutum ya keɓance wajajen, kowane gida ya zamana mutum ya keɓance wajen sallah, saboda musulmi ana son ya ɗora yin sallolin nafila a cikin gidanshi. Da tsakaga har nafiloli wanda ake tare da sallolin farilla, an so mutum ya ɗora yin su cikin gidanshi. Kaga in ya zamana ka keɓance wurin da nan ne wurin sallanka, to sai zama sannan nan waje ne ya bambanta da sauran wajajen a cikin gida. Wasu kuma sun ce ad-dur ma'anan shi al-harat, ana nihin manzo Allah ya umarni a gina masallatai a cikin unguwan ne shine ma'anar fitur kenan kowace unguwa ya zama akwai masallaci inda ƴan unguwa za su tura taruwa suna yin sallah domin kalmar addar ko ta addoro wannan da tazo a larabci tana zuwa da ma'anan gida tana zuwa da ma'anan unguwa tana zuwa da ma'anan gari tana zuwa da ma'anan ƙasa haka aka ce dar kai tsaye ba yana nihin gida ba a ya iya zama gida shine dar ya iya zama unguwa dar ya iya zama gari dar ya iya zama ƙasa gaba ɗayanta kamar yadda Allah ta'ala faɗi a cikin alƙur'ani yace sa'urikum darul fasiqi sa'urikum darul fasiqi kaga ba gidan fasiƙai ba yake nihi anan ko don haka kalmar dar tana ɗaukar waɗannan duka gaba ɗaya to sai suka ce nan ma'anan shi manzo Allah ya umarni a gina masallatai a cikin unguwan ne wa antu nazzafa kuma ya umarni a tsaftace masallatai nan don haka kenan masallaci ana tsaftace shi duk wani abin da ya shafi kazanta da datti a nisantarwa masallaci da shi wato tayyaba shine a sanya masa turare at-tayyib kenan ana kenan manzo Allah ya umarni a gina masallatai a cikin unguwan ne kuma a dora tsaftace masallatai nan ana kula da su ka a kawo masa wani abin da yake da alaka da datti ko kazanta kuma sannan a dora sanya turare a cikin su turare kuma wani iri ne ko turaren ruwa ne ka zo ka shashi sayan da an shigo za a ji yana kamshi ka kyauta kai abin da manzo Allah ya ce ayi ko kuma turaren wuta ne ka kawo ka sanya to manzo Allah ya umarni wato a dora tsaftace masallatai ana sanya wato yanayi mai kyau mai kamshi yanda in musulmi ya shigo zai yi ibada zai yi ta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma zancen ka kawo datti ko wani abu mai wari kaga duka cikin wannan hadisin akwai ishara akan cewa masallaci ba a son alakanta shi da wani abu mai wari ko kauri ko karmi haka ba daidai bane mutum ya sha wuta ba ya zo masallaci ya ce sallah za a yi ba daidai bane mutum ya zo da ya yi zuha sosai jikin shi ya canza da tunkaro masallaci ba daidai bane mutum ya zo da kayan shi waɗanda suke kayan aiki ne sun canza suna ba da wani iska daban ya shigo masallaci saboda shi masallaci an so a tsaftace shi ne kuma duk abin da yake da alaka da tsafta a tunkaro shi da shi duk abin da yake da alaka da datti to a nisantar mashi wannan hadisin wato akhrajahu rawahu ahmad kana imamu ahmad ya rawaice shi haka imamu abu daud da tirmidhi duk sun rawaice shi wa sahaha irsalahu amma tirmidhi ya inganta cewa hadisin nan mursal ne hadisi mursal kamar yanda ya sha gabata shine hadisin da tabi'i ya rawaito daga annabi shi kuma tabi'i kaga ya kamata ya faɗi sahabin da ya gaya mai ko tunda shi dai bai zauna tare da annabi ba to kai tsaye tabi'i sai ya ce annabi ne yace kaza wannan shine mursal وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abu huraira yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace qatala Allahul yahuda Allah ya tsine ma yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sirriki kabarburran annabawan su a matsayin masallatai muttafaqun alayhi wa zada muslimun muslimi ya qara wan nasara kenan Allah ya tsine ma yahudu da nasara shine riwayar muslim wannan hadisin yana karantar da mu cewa bai dace ba a maida wato masallaci nan ne kabarin da za a dora rihe mutum ko wani waliyi ko kuma wani salihi ko wani mutumin kirki a ce to a rihe shi masallaci a kenan hakan bai dace ba kamar yanda yanzu wasu daga cikin al'umman musulmi suna yin haka musamman wato wasu kasashe na larabawa wanda suka yi tsananin yin haka irin garin misira da kasar sudan da makamantansu su ne suka shahara da kuma wato garin yan shi'a na iran ko wannan sun shahara wajen sanya gawarwaki na musulmi musamman waɗanda suke kallo manyan malamai kawai sai a yi masallaci a kan kabarin shi kuma wai hujja gare su ga shi ƙarar annabi ya hana yana kine ma wasu albarka a kan sun yi amma su suna ganin daidai ne me yasa kuke yi suka ce domin akwai aya cikin Qur'ani qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida suka ce ranga shine dalili to kaji da Allah manzo Allah ya hana su sun mahi annabin sanin fasarar Qur'ani kenan tunda shi aka saba kan ma alqur'ani kuma wannan zancen da manzo Allah ya fadi ya fade shi ne wato a ƙarshen rayuwar shi domin a riwaya ta zo ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alamun mutuwa suka bujiro mai daidai wannan lokacin ne yake cewa Allah tsine mai yahudawa saboda sirrike kabarburran annabawan su masallatayya kenan wannan hadisin dai a takaice yayi nuni akan haramcin a gina masallaci akan kabari ko kuma a shigo masallaci a yi kabari cikin masallacin. Akwai jahilan da suke cewa ai ga annabi nan shi ma kabarin shi cikin masallaci yake da Abubakar da waye, wannan da jahilci ne da ma rashin sanin inda aka dosa addini. Domin kabarin manzon Allah da kabarin Abubakar da na Umar, wayannan kabarbaran su masallaci ya tarda su, ba su suka ba cikin masallaci bane aka shiga aka yi. Kowa sani a tarihi cikin ɗakin Aisha ne, daga baya ne aka yalwata masallaci aka buɗe aka shigo da su cikin masallacin. Kenan asali ba an yi manzon Allah kabari bane cikin masallaci. Kenan wannan kuma buga hujja da wannan rashin sani ne da kuma rashin sanin tarihi asalin yanda abin ya kasance. Don haka manzon Allah ya hana mutum ya yi masallaci akan kabari, sannan an hana kai sallah a kan kabari ko ka shiga makabarta kai sallah kamar yadda can baya mun karanta, ko ka sa wani kabari gaba kai sallah. Duka wannan babu hujja ga duk mutumin da zai wani tawili, sai dai mutum ya taurin kai ya kibe umarnin annabi. Wala huma min hadisi Aisha kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih bana ala qabrihi masjidan. Bukhari da Muslim suna da lafazi ta hadisin Aisha wanda yake cewa sun kasance idza ma tafihim ar-rajul as-salih, idan mutun na kware ya mutu a cikin su, bana ala qabrihi masjidan, suna gina masallaci akan kabarin shi. Wa fihi, a cikin shi, ulaika shirarul khalq, sai manzo Allah yace waɗannan su ne mahi sharrin halittu. Don haka da kaga wanda yake gina masallaci akan kabari, to shi ma ya shiga cikin irin wannan sifai da manzo Allah ya faɗi, yana cikin mahi sharrin halittu. Kaga kenan cewa akwai nuna hatsarin yin haka, domin an sifanta su. Na farko dai manzo Allah yace Allah ya cine musu saboda wannan aiki. Na biyu an nuna su ne mahi sharrin halittu sakamakon wannan aikin da suke aikatawa. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu halaccin cine mai Yahudawa da Nasarawa. Idan ka tuno da wani mugun aiki nasu, kace kai Allah cine mai Yahudawa, su suke aikata kaza, wannan ya halatta daidai. A sabanin waɗanda suke cewa ba a cine mai Yahudawa da Nasara, don akwai waɗanda cikin musulmi suke cewa wai ba a cine mai Yahudawa, ai Alkur'ani ya mutunta su, bai ma kira su kafirai ba, ahlul kitabi ya kira su, wannan duk ƙarya ne. Alkur'ani ya kira su kafirai, kuma ya halatta a cine musu, musamman ma in cine wai ta zama sanadiyyan tuna wani mugun aikin su ne. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kiyaye harshen shi game da cine-cine da zage-zage, amma sai ya ce qatalallahu al-yahud wa an-nasara a riwayan nan ta Musulmi. Don haka ya halatta idan zaka ambata wani mugun aikin su, ka ce Allah cine musu. Amma in kawai haka nan ne kai ta cine cine wannan, dama ba a san musulmi da yawan cine cine ba na Yahudu Nasara kowa ma. Amma in dai wani aikin su ne ko karatu ne ya kawo akan ka ambata wani aikin su, ka ce Allah cine musu, kai daidai kai koyi da annabi. Domin cewa ya Allah haida ma ya fara gabatar da cinuwai, ko Allah ya cine ma Yahudawa da Nasarawa, sai manzo Allah ya gaje dalili. Don haka kai ma gobe in ka ce Allah cine mai Yahudawa, kana ganin har yanzu suna nan suna ta kashe mutanen Gaza, to babu matsala. Allah ya cine mai Yahudawa, kana ga su suka fara zuwa suka kai hari a Iran, amma daga baya suka dora kiran agaji ta ko'ina. Allah ya cine mai Yahudawa, su suka aikata kaza da kaza, yana wannan babu matsala a cikin shi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawari al-masjid al-hadith muttafaqun alayh. Daga Abu Huraira, yardan Allah ta tabbata a gare shi, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya tura wasu jama'a bisa dawakai, shine ma'anan khaylan. Kenan ya aiki wasu jama'a suna akan dawakai. Faja'at bi rajulin, sai kaum suka zo da wani mutum, farabatuhu, sai suka daure shi, bi sariyatin min sawari al-masjid, a wani ginshiki na icce daga cikin ginshikan masallaci. Kenan wannan hadisi mahallu shahida a cikin shi shine halaccin a iya daure barawo cikin masallaci, a iya daure wani mugun mutum cikin masallaci, ko wani melahi, babu matsala ana iya daure shi cikin masallaci idan ta kama. Asalin hadisin wato yana da kenan, asalin hadisin dai a takaice shine manzon Allah da ya aiki wannan jama'a, wata jama'a ce manzon Allah ya aika wajen wani aiki na musamman. To can da suka je kan hanyar su, sai suka haɗu da wani mutum da ake ce mashi Sumama ibn Uthal. Sumama ibn Uthal wannan shi kuma yana cikin shugabannin mutanen Yamama a bangaren Najd, shine ke shugabancin mutanen Yamama. Don haka babban mutum ne mai matsayi mai daraja, kuma sannan yana da wato tarihi mumuna akan wato aibanta musulmai da yi masa illa. To sai zaman ana neman shi ginan dama. To wannan jama'ai ga abinda manzon Allah ya aike su, amma sai suka ci karo da shi, ya fito zai tahiya umara. Domin dama ko a jahiliya ana hajji da umara, ko don haka zai je Umara yana matsayin mushriki ko da suka hadu da shi akan hanya sai suka ce yawa kai sai suka kama kike shi suka daure shi suka zo ma manzon Allah sallama da shi manzon Allah ya bada umarnin a daure shi cikin masallaci kaga cikin wannan akwai karatuka guda biyu karatu na farko ya halatta mushriki ya shiga masallaci idan bukata ta kama babu matsala mushriki ko kahuri ya iya shiga masallaci kuma san sha shiga go ko lokacin da tawaga nan nasarun najran suka zo wajen manzon Allah sallam su kusan 60 kaga a cikin masallacin Madina manzon Allah sallam ya sarki su nan ya sarki su suka kwana suka tashi har ma suka lokacin sallar sai suka yi sallar su ta kirtanci cikin masallaci sahabbai ran sai ya bace za su ya manzon Allah ci ku kyale su su yi kayan su aka bar su har ma sallar su ta kirtanci suka yi a masallaci saboda haka kenan babu hujja kace kafiri ba zai shigo masallaci ba misali wani kafiri ya zo ya kawo wani sako ko ya zo ya ma wani magana ko wata bukata tasa zai shiga masallaci kafiri mushriki yana shiga masallaci a zamanin manzon Allah sallam masallacin annabi da yafi naka tsarki da girma da daraja ya shiga ciki kenan babu matsala abinda dai malamai suka ce shine ba za su shiga ba a masallaci na harami suka ce shi wannan banda shi انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا dan haka in masallaci ana son ayi wani gyara babu wanda yake kwararre wajen gyaran sai wani kafiri ko wani mushriki kai sai a kira shi a ce ga kusaccen je ka buga ba matsala ya shigo masallaci ya je ya gyara wani wuri ko ya wayi wani aiki wanda ake da bukatuwa zuwa gare shi amma harami ne ka kaga harami ai ba a barin mushriki ya shiga ko wato harami duk abin da kaga an yi nan ko da wanda ya yi shi ba musulmi ba ne to sai kaga cewa wannan kafirin ba cike ya shigo ba akwai abubuwan mamaki bisa kan harami hatta mantarkin nan mai girma za ka ga cewa lokacin da aka yi ta wanda ya yi ta ba musulmi ba ne wadda ita wannan mantarkin egin ta ma sai da aka ɗoro mata lamomi suka zo suka ɗauko ta za ka ga wanda ya yi ta wannan ba musulmi ba ne ba shi aka ba kwantara yan jarida suna mai tambayoyi lokacin da zai yi ya yake ganin wannan aiki da aka bashi yace gaskiya yana farin ciki yana jin daɗi da aka zabe shi a matsayin wanda zai yi wannan aiki mai sai dai abin da ke daure mai kai yana bashi mamaki wai a ce kai za ka yi aiki a wuri kuma ba a yarda ba ka shiga wurin haramun ne yace shi wannan abin mamaki yake bashi akan musulmi kai ne aka dauka kai wannan aikin amma kuma an ce kwata-kwata ba ka da dama ka shiga wurin sai dai kawai ka je ka tsara duk abin da ka tsara sai wasu musulmi su je injiniyoyi musulmi aka hada shi tare da su in ka tsara tunda kai ne kai su iyawa abin da aka tsara gama sai a je a gwado in yayi a zo a ce ma yayi in bai ba in kana son a dauko mai zir shi a je a dauko a zo a gaya maka duk abin haka aka yi aka gama dan haka banda Masjidil Haram shi wannan kafiri ba zai shigan shi ba dan haka wannan shine fatawar Hanabila shine fatawar malaman Shafi'iyya amma akwai Hanafiya su Hanafiya suna ganin cewa kawai kafiri yana iya shiga koma wani irin masallaci ne to wannan fatawar ta sabata da ƙarfi su kuma malaman Malikiya wato suna ganin cewa wato kafiri ba zai shiga ba koma wani irin masallaci ne to kaga Malikiya sun saba ma Hanafiya ko Hanafiya sun ce yana iya shiga koma wani iri babu wani wanda za a ware su kuma Malikiya suka ce bai shiga koma wani irin masallaci ne babu wani wanda za a ware malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila su ne suka ce wato ya bai halatta ba wato ya halatta kafiri ko mushriki ya shiga masallaci saboda zamanin manzon Allah sallam ana ta shiga manzon Allah mushrikai sun yi ta shiga masallacin shi amma banda Masjidil Haram shi za a ware shi kuma saboda aya ta hana su malaman Malikiya da suka hana kwata-kwata dalilin su shine aya ta cikin suratul baqara wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'ibun suka ce ga Allah na yace ulaika ma kana lahum an yadkhuluha sanan dan haka kawai ba su shiga to ala kulli hali da yake na abin wannan hadisin ciki akwai dalili na cewa mushriki yana iya shigowa masallaci kafiri yana iya shiga masallaci ya iya shiga masallacin sahaba ya iya shiga masallacin ƴan kasuwa ya iya shiga na kona tsaba ya iya shiga na alid dan tsoho da donin masallaci a duniya banda al-Masjidil Haram shi wannan ba zai shiga ba to sannan cikin wannan hadisin kuma akwai karantar da mu cewa halaccin a iya ruban gidan kaso a musulunci babu laji wani in yi laji a dan sashi kaso kenan kaso ba wai musulunci ya sama a musulunci a tarihin shi akwai kaso dama da kaga ga ai kaso aka sanya shi kwanan shi uku a nan daure cikin masallaci. Da ya kwana daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mashi, malaka ya sumama, ni ke gare ka ya kai sumama. Ya sumama ya ce, in taqatul taqatulu zadam wa in tun'im tun'im ala shakin wa in turidu malan a'tainaka. Ya ce, idan zaka kashe ni to zaka kashe mutum wanda yake ma'abucin jini, in kuma kai mana ni'ima ka kyale ni to zaka gane kai ni'ima akan mutum mai godiya babu tulu ba, in kuma kudi kake so to zamu baka abin da kake so. Manzo Allah ya tafi ya kyale shi karo na kwana na biyu. Manzo Allah ya sake dawowa, ya ne ya kai sumama. Sumama ya kara maimaita irin wannan magana, ya ce shi dai aka kashe shi lalle an kashe mutum mai jini, ba mutum bane aka kashe wanda bai da daraja ko bai da gata ko bai da galiwa, mutum ne wanda yake ma'abucin jini aka kashe. Yace in kuma an mai ni'ima an kyale shi to za a gane cewa shi mutum ne mai godiya. Yace in kuma kudi kake so to za mu baka iya abin da kake so. Kwana na uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo, sai yace a kwance shi. Aka kwance shi ba bugu ba zagi babu wani hukunci, manzo Allah yace kawai ta yin shi. Shi da ya ga irin mu'amala ta girmamawa da mutuntawa da aka mai, ba a mai komi ba, ba a wulakanta shi ba, shi da kanshi ko da aka gama kwance shi ya huta, sai ya ga ai yanzu ko na musulunta ba cikin kaskanci ba na musulunta, cikin izza da girma. Kawai sai ya je wajen wani ruwa da yake kusan masallaci ya yi wanka, yana gama wanka sai ya zo ya ce, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yan musulunta kuma musulunci shi ya inganta. Kuma bayan ya musulunta da yake shi shugaba ne daga cikin shugabanni, sai ya ce, ya ma'aikin Allah, mutanen Makka sai sun ɗanɗana kudansu. Ya ce, ai daga garinmu ne ake kawo masu wato kwayoyi na alkama da sauran kwayoyi wanda ake noma. Ya ce, zan yanke masu wannan sanadiyar wannan musuluncin da nai. Saboda haka wannan shi ne wannan kissai ta sumama. To mahallu shahidi ciki shi ne an ɗaure shi a masallaci. Abinda hadisin yake nihi shi ne, babu laihi a ɗaure mai laihi cikin masallaci, wato da manufan uquba gare shi. Wa anhu anna Umar radiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid fa lahaba ilayhi fa qala kad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alayhi. Daga gare shi dai shi Abi Huraira ake cewa lalle Umar yardan Allah ta tabbata a gare shi ya wuce Hassan ibn Sabit a cikin masallaci, yunshidu yana rairaya baitoci, fa lahaba ilayhi sai Umar ya harare shi. Faƙala sai Hassan ya ce, kad kuntu unshidu fihi, haƙiƙa na kasance ina rairaya waƙa a cikin shi, wa fihi man huwa khairun minka, kuma cikin shi akwai wanda ya hika alheri bai taba hana ni ba. Muttafaqun alayhi. Kaga Hassan ya gano abinda Umar yake nihi da hararan shi dai. Dana Umar yana mai musu cikin masallaci ɗakin Allah, zaka zo kana rairaya baitoci. Sai Hassan ya maza ga dalilin shi, ya ce, to annabi da ran shi ina rairaya baitoci cikin masallaci kuma bai hana ba, dan haka kenan ba hujjar ka hana ni. A lokacin Umar shine shugaba kuma, dan haka wannan hadisin dalili ne akan halaccin rairaya waka a cikin masallaci. To akwai wani hadisi wanda Tirmidhi da su Abu Dawud da suka rawaito shi, wanda shi kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an tunshida al-ash'ar fil masjid, yayi hani akan a rairaya waƙoƙi cikin masallatayya. To ya za a hada tsakanin shi da wannan wanda shi kuma ya nuna halacci. To dama ash'ar din ko waƙe-waƙen suna suka tara, akwai waƙe-waƙe waɗanda an tsara su ne akan ba da kariya ga musulmai da kuma mai da martani ga mushrikai. To wannan sun halatta babu matsala, ko waɗanda waƙe-waƙe waɗanda suke da ma'anoni masu kyau, wannan babu laifi mutum ya rairaya su a masallatayya. Amma waƙe-waƙe waɗanda suke na banza da wuhi, ko waƙe-waƙe wanda cikin suke da kwai maganganun da basu dace ba, to wannan kwata-kwata bai halatta ba a rairaya shi a cikin masallaci. Saboda waƙa malamai suna cewa matsayinta kamar magana ce, halalkinta halal ce, haramkinta haram ce. Dan haka in waka ta zama abinda waka ta kunsa cikin ta, kalmomi ne wanda dama ya halatta ka hude su, to shikenan kawai halal. In kuma abinda ta kunsa cikin ta maganganu ne wanda dama ko ma ba da waka ba haramun ne ka fade su suna. Dan haka hakan ne matsayin waka. Amma wannan kuma ana zance waka da ba hada da kayan kidi ba ko, saboda su kayan kidi wannan kayan shedan. Duk waka da aka hada da kayan kidi ko Qur'ani ne ake karanta cikin ta, ta zama haram. Dan haka amma in ya zamana kawai waka ce za a rairaya, to ita wannan tana matsayin ta matsayin magana. magana ka in mai kyau ce to mai kyau ce in ba mai kyau bace ba mai kyau bace to haka nan ita ma waka take dan haka dai a takaice kenan ya halatta a rera ya waka wanda take da ma'anoni masu kyau ko kuma take da wasu hikimomi ko kuma cikin ta akwai bada kariya ga musulmai da musulunci da mai da martani ga mushrikai da shirka kamar yanda wannan waƙoƙin da Hassan yake rerayawa zamanin manzon Allah da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce hamziya ce wadda Hassan yayi wadda yayi dan ya bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai da martani akan wani mawaki na mushrikai akwai wani mawakin mushrikai da ake ce mashi Abu Sufyan ibn al-Harith mawaki ne na mushrikai yana waka yana sukar annabi da sukar musulmai to sai Hassan ya maida mai martani akan wasu waƙoƙi da yayi shine Hassan to wannan wato baitocin da yayi hamziyan yana faɗi a cikin su yana cewa adimna khailana illam tarauha adimna khailaha adimna khailana illam tarauha tusirun naqa maw'iduha kada'u to cikin baitoci yana cewa mun rasa dawakanmu idan ba ku gane su ba suna tada kura to ku je ka da'u can za ku tarda su kenan can wajen yaki ko dan haka a cikin baitocin har ya kai inda yake cewa hajauta muhammadan fadafa'tu anhu wa inda allahi fi zakal jazaa'u hajauta muhammadan barran taqiyyar rasulullahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum yuqa'u lisani sarimun la'iba fihi wa bahri la tukaddiru hudalau to da sauran wato ba hamziya ce mai tsayi wannan Hassan ya rairaya to ita ce wannan yake rairayawa kenan kaga cikin ta ma'anoni ke da kai masu kyau na bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato maida mu mushrikai martani dan haka ire-iren wayannan waƙoƙin babu laihi rairaya su cikin masallatayya وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم daga gare shi da shi Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yaji wani mutum yana cigiyar dalatan wata batacciyar dabba aka ce dalla shine wata dabba wadda tabbaci ita ce dalla in ba dabba ba kamar kudi ko kuma wasu kayayyaki shi wannan luqtatan ake ce mashi ba a ce mashi dalla sai in dabba ce ake ce mata dalla don haka duk wanda yaji mutum wani mutum yana cigiyar wata batacciyar dabba a cikin masallaci falyaqul to yace la raddaha Allahu alayka kad Allah ya maido maka ita fa innal masajida lam tubna li hada lalle masallataiya ba a gina su ba domin wannan rahu muslim wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu hana cigiya a cikin masallaci wani abu naka ya bace kawai ka zo ka bada cigiya a masallaci ko wasu kudi ko wata dabba ko wani abu me yasa ba a san kawo cigiya a cikin masallaci domin saboda masallataiya ba a gina su ba dan ire-iren wayannan harakokin da sabgogin na duniya an gina su ne kawai saboda ibada da kusanci ga Allah to shi yasa wato masallataiya yana cikin abin da ya dace musulmi ya sani ba a shigowa masallaci ana cigiya jama'a ba wanda ya ga kele jama'a ba wanda ya ga kaza a ba a cigiya a masallaci to amma malamai suka bambance tsakanin cigiya da sanarwa da suka ce ana sanarwa cigiya ce abba ai wani abu ya bace a zo ana cigiya amma sanarwa shi wannan tunda babu wani dalili wanda ya hana kenan za a iya yin sanarwa wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه daga gare shi yadda Allah ta tabbata a gare shi lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idan kuka ga wanda yake saye ko yake sayarwa a masallaci to ku ce mashi kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka to haka ma saye da sayarwa a masallaci ba ai na masallaci ba koma koma wani irin sayi da sayarwa ne ko da wato kai dan wankin takalmi ne ko dan yankan warce kaga ka shigo masallaci kai zauna ana baka kana shahi mutane takalman su ko kana wankewa wannan duka bai halatta ba ko kuma yankan warce ne za kai ka shigo masallaci ka yanki wani duka wannan ba a yi saboda masallataiya ba su da alaka da irin wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kaga mutun yana cigiyar wata batacciyar dabbar shi cikin masallaci to na farko dai an maka umarni ka yi mai inkari ka nuna mai kuskuren shi cewa ba daidai bane sannan kuma kamar baka addu'a kace Allah saka ka gane ta shine abin da zaka cewa in kace Allah saka ka gane ta sai ka fada mai dalili ko fa innal masajid lam tubna li hadha lalle masallatai ba a gina su ba saboda irin wannan abun to haka ma in kaga mutun yana saye ko yana sayarwa ko da shashaf ne kake yi eh me shashaf ne ka shigo masallaci ce turo mani dala 40 sai ka tura to ya halatta in kaga wannan kai mai wannan addu'a balba ma ya halatta ba umarni ne manzon Allah ya bada kace mashi wane kada Allah ya sanya riba cikin wannan kasuwancin naka kana wannan hadisin yana nuna na farko dai yana nuna hanin duk wani abin da yake da alaka da saye ko sayarwa a masallaci na biyu yana nuna dole ne in kaga wanda yake yin haka kamar musu ka nuna mashi kyama cewa ba a yin haka nan na uku kuma zaka mai addu'a mumuna shine kace kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tsayar da dokoki a cikin masallataiya wala yustaqadu fiha kuma ba a ramuwa a cikin rawu ahmad wa abu dawud fi sanadin da'if abinda ake nihi da zartar da dokoki shine kawar yi ma wanda ya shage ya bulala a cikin masallaci ko kuma wanda ya ma wani kazahi a zo a mai bulala kazahi a masallaci duka ba a yin wannan ko wanda ya zina ba a yi cikin masallaci me yasa abba a yi cikin masallaci don ka a kawo masallaci matsala ko a kawo mashi datti saboda irin wannan baya rasa wata karamniya da wata hayaniya irin wannan baya rasa wani datti an yi bulala ko kuma wato an kira hannu jini ya zuba da makamantansu to masallataiya su tsarkake su ake da tsaftace su ba zuwa ake ba a dora zubar da jini cikin su ko a dora yin wasu ababe dan haka wani wuri ake warewa can na musamman don wannan ayyuka amma ba a yin su cikin masallataiya to haka ma ba a ramuwa wani ya cire ma wani hanci a ce aje masallaci a rama mashi a'a ba a yin haka nan wannan hadisin wato wannan Ahmad ya rawaito shi da Abu Dauda da sanadi wanda yake mai rauni wa ana Aisha radiyallahu anha qalat usiba sa'd yawm al-khandaq fadrib ala fadarab alayhi rasulullah sallam khaymatan fil masjid li ya'udahu min qarib muttafaqun alayh daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gareta tace an ji ma sa'd ciwo a yawm al-khandaq ranar wato da aka yi ghazwatul khandaq فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه همن زان الله يبغى ماي وترن هو في المسجد ان cikin masallaci li ya'udahu min qaribin domin ya dora zuwa ganin shi a kusa muttafaqun alayh wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu halaccin yima wani muturrun hwa ko daki cikin masallaci na an dibi masallaci da girma aka ga to wani shi yake gadi bari a mai daki daga gehe babu matsala bari a mai wutarun hwa babu matsala bar a mai wata bukka babu matsala a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa adu kuma yayi ma wata mata wato runwa a cikin masallaci sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin runwa ya shiga cikin ta cikin masallaci lokacin itikafi idan goma na karshe ya zo na Ramadan da haka kenan me itikafi ya halatta ya yanki wani yanki cikin masallaci wani dan daki ko wata irin runwa ya dora shiga ciki da haka wato wannan kenan ya nuna waɗannan ababan ba a hana su ba a cikin ba a hana yin su ba a cikin masallaci sa'ad an ji mai ciwo ranar khandaq ala ghazwatul khandaq shine ghazwatul ahzab kenan da ghazwatul ahzab da ghazwatul khandaq duk ɗaya ne yaki guda ne wa anha qalat ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila alhabasha yal'abuna fil masjid daga gareta ita Aisha tace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana suturce ni ina kallon habashawa suna wasa a masallaci muttafaqun alayh wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu halaccin a iya yin wasa wanda bata saba wa shari'a ba a cikin masallaci domin waɗannan mutanen habasha sananu ne an ce habasha kenan cikin Afrika ne ko an riga an san habasha HOP aka har yanzu ana kiranta da sunan habasha to Aisha yadda Allah ta tabbata a gareta tana karama a lokacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai ta ga mutanen Habasha suna wasa wannan wasai kuma sun yi ta ne ranar sallah ranar Idi na musulmi da haka sai suka zo suna wasa wannan wasannin da suke na halba mashi ne to shi kuma kaga tare nan ne ko dama musulunci yana son irin wannan ba san ka dora wasan banza da wuri kai ka samu mutum kato wai ya zauna yana dara ko yana lido ko yana kwas to nan amfanin mi za ta ma a duniya balle a lahira haka in za ka yi wasa ka nemi wata wasa mai ma'ana mai mahimmanci wadda cikin ta akwai fa'ida akwai karuwa aje ka dora koyan halban bindiga wannan wasa ce mai kyau ka koyi halban bindiga, ka yi ka samu bindiga kai da wani ɗan uwanka, ɗora aza wani abu sidiri kuna halwa a ga wanda zai same shi. Wannan wasa ce mai ke babu ɓata lokaci, ku kuma ku samu kaushu, kowa ɗora halwawa a ga wanda zai samu. Amma haka nan kawai wasa mara ma'ana mara diggi ko ga mutum wato babba har da warwaran shi, amma gan shi ƙarƙashin inuwa ya yi awa ɗaya yana je da salula. In ka zo katar da shan sikatar da shi wanda mutumin don me ya sake wannan ba ma'ana kawai ɓata lokaci da shiririta. To don haka wasa wannan hadisin da na farko cikin shi akwai karantar da mu halaccin yin wasanni ranar sallah. Kenan a bar ɗayan musulmi su shakata su yi wasanni wanda ba na haramun ba, amma duk wasan da take haramun ce to kora sallah ma haramun ce a yi ta. Haka wasannin da ba na haramun ba akwai halaccin yin su ranar sallah, saboda rana ce ta yalwatawa da kuma wato nishadi, rana farin ciki ce. Sannan cikin wannan hadisi akwai karantar da mu halaccin ƴan mata sun iya kallon wasu ƴan maza idan suna wasa. Domin na wurin Aisha ai kallo take ko? Kallo take, manzo Allah sun sallama yana kare ta. To kashi kare wadda manzo Allah yake mata kenan, ita bai halatta ba ta zo kiri-kiri ana kallanta ana ganinta, a sai dai ta dallabe tana leƙawa ko kuma ta sanya shamaki tsakaninta da su waɗanda suke wasannin maza. Cikin dai hadisin akwai nuna halaccin wato irin waɗannan wasannin wanda maza suke yi mata ma sun iya kalla, amma sai dai da sharaɗin cewa su kasance cikin wato sutura da kariya ta musulunci. Sannan Aisha malamai sun ce lokacin da haka ya faru lokacin ita ƙarama ce. To in ƙarama ce ita, amma manzo Allah yana kare ta, to ina ga mata waɗanda suke manya, su ba ƙananu bane. Kenan dan haka su suka yi cancanta da su kare kansu sosai. Kenan nuna halaccin irin waɗannan wasanni waɗanda suke da ma'ana. Wa anha anna walidatar Sauda akana laha khiba'un fil masjidi fa kanat ta'tini fa tahaddathu 'indi. Daga Aisha da yadda Allah tabbata gare ta tace walidatan Sauda, wata baiwa baka, kana laha khiba'un fil masjid, ta kasance tana da wani runwa a cikin masallaci. Khiba kina runwa ko wani dan daki. Fa kanat ta'tini, sai ta kasance tana zo mani fa tahaddathu 'indi, sai ta yi hira a wajena. Kenan sai ta zo wajen Aisha su yi hira, ta tashi ta koma cikin runwarta. Wannan ma dalili ne na halaccin yin ima wani mutum runwa ko diban mai wuri a mai dan daki cikin masallaci saboda wata maslaha. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Al-busaq tohi fil masjid, cikin masallaci khati'atun, wannan kuskure ne. Wa kafaratuha dafnuha, kafaran shi kuma shine tirgode shi. Kenan shine kafara, in mutum ya toha majina a masallaci to yayi babban kuskure, yayi babban laifi. Yanda zai ka fara wannan lahin shine zai tabbata to wannan masallaci irin na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma masallataiya irin na yanzu to da kaga mutun yayi haka nan wata kila ba daidai yake ba. Wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Al-qiyama ba za ta tashi ba har sai mutane sun dora gasa a wajen wato masallataiya, kenan a wajen gine-ginen masallataiya da kuma wajen yin masallataiya kulliya. Wato sai mutane sun dora alfahari suna gasan junansu da wato, to don haka wannan hadisin shi kuma yana nuna haramcin wato gasa wajen gina masallaci. Wanda ya gina masallaci ni ma sai na gina, wanda ya masallacin unguwar su kwalliya ni ma sai na wannan unguwar mu kwalliya. Duk ire-iren waɗannan ababan ba daidai bane akan masallataiya. أخرجه الخمسة إلا تنوذ صحيح بن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. من ذا الله صلى الله عليه وسلم آياتي بأ أمرتين با دسويت مسلاتي. تو تشييد كلمة تشييد تناد معنا بيو على ربشي تناد معنا تسويتا وتناد معنا واتوك أويتا و kenan don haka ana fassarawa ma umirtu bi tashyidil masajid ba umarce ni da kawata masallataiya ba, ko kuma ma umirtu bi tashyidil masajid ba umarce ni da tsawaita ginin masallataiya ba. To fassara ta farko shine tsawaitawa. Alimai sun ce ma'anan shi tsawaita gini ya wuce iyaka ya zama na alfahari. Wannan ba a masallaci haka nan. Masallaci ɗakin Allah ne, yana da tsari na gina shi, ba ka zauwa ka mai gini na alfahari na nuna isa ba. Haka Allah ya ce ba a mai umarni da yin haka ba. Sannan tashid yana zuwa da ma'anan wato tazyin, ƙawata shi.
ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a mai umarni da kawata masallaci ba kamar yadda karatun da ya gabata mai wannan bayanin da dogon sharhi cewa masallaci bai halatta ba a yi zane ko a yi rubutu a jikin shi ko a jikin alƙiblan shi ko a dora wani abu wanda yake iya daukar hankalin mai sallah ko a rubuta ayatul kursiyyi ko kalmar shahada ko a rubuta annabi Muhammad da sauransu wannan duka ana yi ne masallatayen waɗanda ba su sani ba ko kuma masallatan yan bid'a to duka ba a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a mai umarni ba yace ba a umarce ni ba da in zo in yi ta yi masallatayya ado da kwalliya wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bujuro mana da ladaddakin al'umma ta hatta alqazatu yukhrijha ar-rajul min al-masjid hatta qadamta da mutun zai hudda daga masallaci rahu abu daud da tirmidhi wa istadraba huwa sahih ibn huzaima ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bujuro mai da ladaddakin al'umma shi akan ayyukan sunna alheri daban-daban kananu da manya to hatta ma qadamta da mutun zai ya gani a masallaci ya hudda sai da aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamako da lada na wannan aikin wannan ya nuna kenan wato tsabtace masallaci da wato janye duk wata kadamta da duk wani danti da mutun ya gani wannan aiki ne wanda akwai lada akan shi wa Nabi Qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku ya shiga masallaci to kar yayi zaune har sai yayi sallah raka'a biyu muttafaqun alai wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu yin wannan sallah wanda ake ce masa tahiyatul masjid kenan gaisuwa ga masallaci in mutun ya shigo masallaci wato ko ma me dalilin da yasa ya shigo masallaci to ba a so yayi zauna ba sai yayi wannan amma idan mutun ya shigo ne dan ba dan yayi zauna ba in dai ya shigo dan ya zauna to an so yayi wannan raka'o'in guda biyu in kuma ya shigo ba dan ya zauna ba dan ya amshi wani abu ya hita ko dan ya kawo wani abu ya hita to wannan shi ba ya ciki domin fala ya jilisa aka ci sai in mutun yana da manufar zaunawa a cikin masallaci to lokacin nan ne ba zai zauna ba sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa yin wannan raka'o'in guda biyu sunna ce mai ƙarfi sannan kuma malaman da suka ce wajibi ne dole ne yin su wannan ba su da hujja na wajibi bal abinda da yake tabbatacce shine yin raka'o'in nan wajibi ne wato sunna ce wacce take da ƙarfin gaske kuma in mutun ya barta ya zurgo masallaci yayi zauna bai yi ba to kawai ya bar lada babu wani laifi a kan shi amma wanda suka ce haramun ne ma kwata-kwata a zauna to wannan sun wuce iyaka akwai dalilai saboda in hani yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana matsayin haramun ko haka ma in umarni yazo yana matsayin wajibi sai in an samu dalili wanda yake kautar da shi to shi kuma wannan akwai dalili wanda yake hudda shi daga haramci don haka daga cikin dalilan malamai suna gan dalilai da daga cikin su akwai hadisin da wani mutum yazo daga kauye mai murdaddan gashi hadisin yana nan cikin sahihu muslim yazo yace ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai khamsa salawat salloli ne guda biyar a yini da dare sai mutumin yace ya ma'aikin Allah hal alayya ghayruha ko akwai wasu wanda ba su ba wanda suke wajibi a kaina sai manzon Allah ya ce mashi la illa an tatawwa babu wata sallah da take wajibi akan ka banda su sai dai in kai ne yayin nafila to kaga wannan hadisin ya nuna wannan hadisin yana cikin wadanda aka ce illa an tatawwa kina takace dai yin wannan raka'o'in guda biyu na tahiyatul masjid yana da muhimmanci sunna ce mai ƙarfi idan mutum ya shigo masallaci kai ya zauna sai yayi su kana idan mutum bai yi su ba to babu zunubi akan shi sai dai lada ta kubuce mashi domin wanda bai ba ba a rubuta mai ladar su wanda yayi shi zai samu lada muttafaqun alaihi nan ne karshen babu insha Allah ta'ala zamu tsaya akan shi abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mana sunna mun sun mujara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin